بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Safiyar Lahadi 26 ga watan Zulhijja shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Yuni 2025 wannan shine darasi na 71 cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri An-Namari Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi Ibn Abdul Barri ya rasu hijira shekara 463 ne wannan littafi nashi na daga cikin muhimman littafai wanda suke bayani akan manhaji da ka'idoji da ladabban ilimi Allah ubangiji ya saka mushi da alkhairi muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya tace abinda yake kira da suna Sahih Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadli zamu tashi a tarjuma ta 370 inda malam yace fi hadisi saqifa annahu khataba yawma jum'atin fahmidallaha wa athna alayhi thumma qala amma ba'du fa inni uridu an aqula maqalatan quddira li an aqulaha man wa'aha wa aqalaha wa hafidhaha falyuhaddith biha haythu tantahi bihi rahilatuhu ومن خشي الله يئها فاني لا احل له ان يكذب علي ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل معه الكتاب فكان مما انزل معه ايه الرجم وذكر الحديث ما لقينا شيء قبل كومنا مساله ني جمدا وسوء مغنغنو وانا اكا رويتو لك سيدنا عمر رضي الله عنه wanda zahirin su ke nuna cewa kamar sayyidina Umar yana kyamar a karanta a dinga karantar da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam saboda haka shi wannan malami yake kawo mana taujihi wanda ke nuna cewa ba haka ne ba zahirin abinda mutum ke fahimta ba musamman mutumin da yake neman abinda zai soki hadisi da shi yana iya yi tazarru'i wato ya ruko da wannan magana ta Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace ai gashi Umar ma ya hana a dinga karantar da hadisi shine malam Ibn Abdul Bar yake sunna mana cewa ba haka abin yake ba lalle Umar ba wai ya hana karantar da hadisi bane a'a yana tsoratar da waɗanda ba su rike abinda za su karantar bane kar su je su karantar da abinda bai inganta ba ko su wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yace fi hadisis saqifa ga hujja a cikin hadisus saqifa hadisus saqifa shine wani hadisi wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi wanda cikin shi aka bada labarin cewa Umar dan Khattab lokacin da yaji aikin haji sai yaji wasu mutane suna cewa law mata Umarul yawma la bay'atu fulan da Umar zai mutu yau ni ko da wani zan zaba sai Umar ya ce to in Allah ya so ni ko zan yi jawabi a nan wajen jawabi wanda zan ja hankalin mutane ina musu ba haka ake yi ba mubay'a ba ta su bace ta gaba gari mubay'a ta ulul halli wal aqli da yake zai wannan jawabin sai sayyidina Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu sai ba shi shawara yace ya kai Umar kaga yanzu nan a cikin taron mausimi na aikin haji akwai wawaye akwai jahilai akwai wanda ba su san yadda ake gudanar da gwamnati ba kada kai wannan jawabin anan a samu wawaye su dauki wannan zancen su tafi da shi garuruwansu su je su bashi wata ma'ana ta daban mummuna ka bari shi ka koma Madina a tsakankanin mutane masu ilimi masu hankali wanda suka san ya kamata sai kai waɗannan jawaban a cikin su sai Umar ya ji wannan shawara ya ce to shikenan na gode to da Umar ya koma Madina sai yayi hutuba ranar Juma'a sai yayi wannan jawabin doguwar kissa ce a cikin jawabin sai ya bada labarin sanda suka tashi shi da Abu Bakr da Abu Ubaida suka tafi suka samu al-Ansar a Saqifatu Bani Sa'ida a lokacin da wato Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya wafati wannan hadisi da aka yi magana akan khalifanci fa aka ayyana sayyidina Abubakar a matsayin khalifan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama to shine malamai suke ce mishi hadithu saqifa annahu khataba yawm al-jum'ah sayyidina Umar yayi khutba ranar wata juma'a fa hamidallaha wa athna alaihi yayi yabo da jinjina da godiya ga Allah thumma qala amma ba'du sannan yace amma ba'du fa inni uridu an aqula maqalatan quddira li an aqula zan faɗi wata magana wadda Allah ya kaddara min in faɗe ta man wa'aha wanda ya kiyaye wa aqalaha kuma ya fahimta wa hafizaha kuma ya haddace falyuhaddith biha haythu tantahi bihi rahilatu to ya je ya faɗi wannan magana duk inda wato abun hawansa ya tike da shi wa man khashiya Allah ya iyaha wanda ya ji tsoron ba zai iya riƙewa ba fa inni la uhillahu an yakdhiba alayya to ban halasta mishi ya je ya mana ƙarya ba inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqqi Allah madaukakin sarki ya aiko sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya wa anzala ma'ahu alkitaba ya aiko shi da Qur'ani fa kana mimma unzila ma'ahu ko anzala ma'ahu fa kana mimma unzila ma'ahu ayatul rajab da gaskiya abin da aka saukar a cikin alqur'anin akwai ayar da ke magana akan hukuncin mazinaci wanda ya taba yin aure cewa a jefe shi wa zakara alhaditha sayyidina Umar ya ambaci hadisin nan ko mai riwaya ya ambaci hadisin zuwa ƙarshe to kaga yanda gashi Umar da kansa ya ce a saurari maganarsa a riƙe kuma a ji a faɗa idan ne zai ce kar a yi hadisi kuma shi ma gashi hadisi ne roto daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Ibn Arabi yake cewa wa hadha yadullu ala annahu anna nahayahu an al-ikthar wa amrahu bi iklal riwayati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inma kana khawf al-kadhib ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nufin cewa da yayi ya hana a yawaita kuma yayi umarni da a karanta hadisai wannan umarni ne wato na hani game da tsoron da yake ji saboda tsoron da yake jin kada ayi wa manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya wa khawfan an yakuna ma al-iktsari an yuhaddisu bima lam yataqin sannan kuma kada ma mutun yaje koda yayi kadan din koda bai yi da yawa ba to kuma ana jin tsoron kai yaje ya karantar da abinda lam yataqinu bai haddace keke da keke ba din ya takinu hifzahu wa lam ya'uhu basrike shi ba li'anna dhabt man qallat riwayatuhu aktharu min dhabt almustakthir kuma wanda riwayar sa take kadan yafi saukin ya rike fiye da wanda riwayar sa tai yawa wa huwa ab'ad min as-sahwi wal ghalat wanda yake da riwaya kadan wanda yake da hadisi kadan yafi nisa daga rafkannuwa da kuskure allazi la yu'manu ma'al iktsari wanda idan hadisi suka yawa ba a taba tsira daga rafkannuwa ko kuskure fali hada saboda haka ne amarahum umar bil iklal min riwaya saboda haka umar ya fifita cewa su karanta riwaya kar su je ta yawa su kasa rikewa su kasa fahimta su kasa bayarwa daidai walau kariha riwayata wa dhammaha lanaha anil iklal minha wal iktsari da a ce yana kin riwaya ne da gaske gabaki daya da ya hana yi ne gaba daya ba wai kadan ko mai yawa ba da zai ce duka kar ayi ala tarahu yaqulu baka ji yana cewa faman hafizaha wa wa'aha falyuhaddith biha wanda ya kiyaye abinda na fada ya haddace to ya bada labari fa kaifa ya'muruhum bil hadithi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yanhahum an kayaya zai ce ya umarce su da su karanta da hadisi kuma ya ce ya hana su kaga ya umarni da hani da abubuwa masu karo da juna kenan hadha la yastaqim wannan ba zai yi ba bal kaifa yanhahum an hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa yamuruhum bil iklal minhu sai zaka ce ya ce kada a yi hadisi kwata kwata kuma ya ce kada a yi kada a yi da yawa wa huwa yandabuhum ila alhadith an nafsihi biqawlihi sannan kuma shi bayan an ce wai ya ce kada ayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ayi koda kadan ne amma shi kuma hadisin da shi yayi a yanzu wannan hadisin sakifa mu ji cewa ya bada umarni shi a ruwaito nashi yace bi qaulihi saboda fadin sa da yayi man hafiza maqalati wa wa'aha falyuhaddith biha haythu tantahi bihi rahilatu gashi yace wanda yaji magana ta ya rike ta ya je bada bayani akai duk inda tafiya ta kai shi kuma qala kuma yace wa man khashiya Allah ya iyaha fala yakdhibu alayya wanda kuma yaga ba zai yi rikewa ba kada yi mun ƙarya wa hadha yuwaddihu laka ma zakarna yace kaga wannan yana fito maka da abinda muka ambata qarara wal atharu sihahu anhu min riwayati ahli almadinati bi khilafi hadisi qaraba hadha aw wanda aka ruwaito ingantattu daga sayyidina Umar dan Khattab daga riwayar mutanen Madina ya saba wa wacce riwaya da muka ji a baya ta qaradatu fa inna ma yaduru ala bayani an sha'abi wa laysa mithluhu hujja fi hadha albab yace shi hadisin qarada ya zo ne kawai inda aka juya daga sha'abi ne kuma sha'abi ba zai zama hujja akan wannan magana ba li annahu yu'aridu sunan wal kitaba wannan magana cewa an hana ruwaito hadisi to ta yi karo da sunnoni hadisai masu yawa ta kuma yi karo da alqur'ani mai girma faqad qala Allahu azza wa jalla mun gashi Allah yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir lalle ya kasance akwai abun koyi mai kyau game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ku wa qala kuma Allah ya ce وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا أَبِنْدَ مَنْ زُوِيَكُوا مُكُوا كُلِكِي أَبِنْدَ يَهَنَاكُوا كُبَيْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال في النبي كما الله يتشي غمد من زال الله صلى الله عليه وسلم الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدوا للي ونم من زوان دبايا ربطو وان دي إيماني دا الله دا كلمة الله سي الله يتشي كبيش زاكو شريع وقال kuma Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqimin siratil lahi lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kana shiryatar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici tafarkin Allah wa mislu hadha fil qur'ani kathira irin wannan zantattukan na umarni da aida'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mallan yace suna nan da yawa a cikin alqur'ani wala sabila ila ittiba'ihi wata'assi bihi wal wuqufi indahu inda amrihi illa bil khabari anhu babu yadda za a yi ayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu tafarkin sa ayi a tsaya inda ya umarni da abinda ya hana sai in an san hadisan dole sai in an san sanan za a iya bin su fa kaifa yatawahhamu ahadun ala umar radiyallahu anhu annahu ya'muru bi khilafi ma amara Allah bi ya wani zai ce wai ga umar radiyallahu anhu wai yana umarni da sabanin abinda Allah ya umarni da shi hasha ku ba haka yake nishi wa gar kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alhalin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada a cikin hadisi mutawatiri naddara Allahu mar'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha ila man lam yasma'aha ubangiji Allah ya haskaka mutumin da yaji zance na ya rike sannan ya kai zancen ga wanda bai ji ba alhadisa وفيه الحد الوكيد اتكن wannan hadisi akwai fadaitarwa mai karfi ala tabligh anhu sallallahu alaihi wasallam game da isar da sako zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace khudhu anni ku yi ruku koya daga gare ni fi ghairi ma hadithin acikin hadisi da acikin hadisai daban-daban yace khudhu anni khudhu anni wa qad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikr bil-bikr game da abin nan wato haddi ko jaldu mi'ati sanatin jaldu mi'atin wa nafi sana wa thayb sayb jaldu mi'atin wa rajul hadithun muslim khudhu anni manasikaku sallu kama ra'aytumuni usalli da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo da Abu Bakr to aka ce ba za a yi karanto su ba ta yaya za a gane me yake cewa wa qala kuma ya ce ballighu anni ku isar da sako na ku isar da sako na ballighu anni ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وانا حديث يرد في سورة البخاري ما لا يسوك بدا جوا والكلام في هذا أوضح من النهار لأولي النهى والاعتبار zance game da wannan mas'ala, tabbatar da cewa lallai riwayar hadisi addini ne, kuma Umar ba wai ya hana riwayar hadisi bane, a'a yana tsoratar da mutane ne akan yin kuskure ko ƙarya ko yin ko ruwaitowa ba daidai ba, yace wannan zance a gurin masu hankali abu ne wanda yake ya fito free fallo kamar hasken rana. Wala yakhlu alhadithu ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min an yakuna khairan aw sharran, yace shi dai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya cewa to ko dai alheri ne ko kuma ba alheri ba, fa in kana khairan wala shakka fihi annahu khairun, in ya zama alkhairi yace kuma ba ma shakkan alkhairi ne, fal iktharu min alkhairi afdal, to duk abin da yake alkhairi ne ana so a yawaita shi. Wa in kana sharran fala yajuzu an yatawahhama anna Umar radiyallahu anhu yusihim bil iklal min ash-shar, idan ko ba alkhairi bane to ba zai yi mu ce Umar ya ce su debi dan kadan cikin sharrin ba, da sai zai ce su bar shi gaba daya. Wa hadha yadulluka ala annahu innama amarahum bidhalika khawfan mawaqa'ati al-kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa khawfa al-ishtighali an tadabburi sunan wal qur'an, zaka gane cewa wannan sayyidina Umar yayi musu magana ne saboda yana tsoron kada su fada cikin ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma kar su shagaltu da yawan riwaya ba tare da sun fahimci qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Li'anna al-mukthira la takadu tarahu illa ghayra mutadabbirin wala mutafaqqih, da duk mutumin da yawaita abu irin wannan na riwaya zaka ga kawai yawaita wacce babu ainihin fahimta babu ainihin aiki. Malam yace wa mimma yadullu ala hadha ma zakarnahu hadha ma qad zakarnahu fi ma yurwa an Umar annahu kana yaqulu ta'allamu al-fara'ida was-sunnata wal-lahna kama tata'allamu al-Qur'an, da gaskiya abinda zai ƙara tabbatar maka da wannan yace wani wata riwaya wani asari wanda an riga ambata a baya wanda Ibn Abi Shayba ya rawaito shi da Darimi da Sa'id ibn Mansur da Al-Baihaqi a cikin sunan dinsa, dukkaninsu daga sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda, yana cewa ta'allamul fara'ida, ku tsaya ku koyi rabon gado, was sunnata ku tsaya ku koyi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wallahana kuma ku koyi sanin ina ne kuka yi kuskure wajen magana da larabci, kama ta ta'allamul qur'an, ku tsaya ku koyi waɗannan abubuwa kamar yadda kuke koyon qur'ani, fasawwa bainakum, kaga sayyidina Umar ya daidaita tsakanin waɗannan abubuwan, yace allahan ma'rifatu wujuhil kalami wa tasarrufihi wal hujjatu bihi, sanin wato fuskokin magana da yadda ake wato zance iri daban-daban. Wa Umar radiyallahu anhu huwa an-nashidu lin-nasi min fi ghairi mawqifin, Umar dan Khattab shine mutumin nan fa da ya kasance yana kwadaitar da mutane a wuri daban-daban, bal fi mawaqif shatta, a wurare mabambanta, yana cewa man indahu ilmun ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi kaza, yana tambaya idan mas'ala ta faru bai san ta ba, bai san ya zai yi da ita ba, sai ya tambaya ya jama'a wa yake da wata magana ko wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu, nahu ma zakarahu malikun wa ghayruhu anhu fi tawrithil mar'ati min diyati zawjiha, kamar yadda Maliku ya ambata daga Umar ya yi tambaya game da hukuncin a baiwa mace gado daga cikin wato diyan mijinta, an kashe mijinta an ba da gado an ba da diya, shin wannan diya shin yana cikin kuɗin da mijin ya mallaka zai zama cikin dukiyar gado ko baya ciki, ba gado za a raba ba, za a raba ne bi tasawi. Umar ya tambaya ya ce idan wani na da bayani daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, wa fil janini yusqatu mayyitan, da kuma idan aka yi wa mace wato aka dake ta ko aka yi fada da ita sai aka yi mata barin cikinta, shin menene diyyarsa, an dar inda darbi batani ummi, wa fil janini yusqatu mayyitan, game da da wanda aka barar da shi lokacin da aka daki cikin mahaifiyarsa. To Umar wanda yake cigiyar hadisai idan bai sani ba, duk sanda ya samu wata matsala yana cigiyar ina ne ake da bayani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa ya rawaito wani abu a cikin sunna game da haka, ka zo ka ce wai ya hana a koyi hadisi, wa ghairu zalika mimma law zakarnahu qala bihi kitabu, Ibn Abdur yake cewa da kuma zantuttuka irin waɗannan masu yawa wanda muka tsaya ambaton su wannan littafi zai yi tsayi wa kharajna an haddi ma lahu qasadna sai zama mun fita daga topic din da muka yi nufin muna magana akan ladabban ilimi to sai mu fita daga shi mu koma mai tayin wani abu can daban wanda kuma bai dace ba wa kayfa yatawahhamu ala umara ma tawahhamahu alladhina dhakarna qawluhum wa huwa alqa'ilu yaya ma za a yi ai wannan tunanin game da Umar bayan shi ne yake cewa iyyakum warra'a a hirdinku da yin magana da a ganinku fa inna ashabar ra'ayi a ada'us sunan waɗanda suke riko da a gani na su dinga faɗan magana da kawai suka gani wato makiya sunna ne a ayatuhumul ahadithu an yahfiduha hadisai ne suka ba su wahala suka kasa hadda cewa sai su dinga magana da son zuciyarsu wa Umar aidan huwa alqa'il sayyidina Umar dai shine wanda yake cewa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa huwa alqa'il kuma shine dai yake cewa sai a ci qaumun yujadilunakum bi shubahatil qur'an za ai wasu mutane za su zo nan gaba za su dinga jayayya da ku da wasu shubuhi a cikin alqur'ani yace fa khuduhum bis sunan ku kama su da hadisai fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillahi azza wa jalla ma abuta hadisai sun fi kowa sanin alqur'ani mai girma littafin Allah kaga dai wato ga maganganun nan mabambanta wanda suke nuna cewa lallai abinda masu neman shubha suke tunani to ba shi Umar yake nufi ba masu neman shubha wanda suke kin hadisai ko suke kyamar sunna ko suka kosa su ga cewa sun kawo sunna tarnaki sune ke daukan wancan magana kwaya daya ta Umar sai su ce ai ga Umar ya hana riwaya hadisai amma wanda karatu yake yi ilimi yake nema sai ya hada waɗannan riwayoyi mabambanta sai ya fitar da natija kyakkyawa cewa a'a Umar ya hana yawaita hadisai ne ba tare da fahimta ba da kuma tsoron kada mai yawaita su ya je wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko ya kuskure wajen kawo maganar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam وقد يتمل عندي أن تكون الآثار كلها أن أمر صحيحة صحيحة متفقة يتشيني أولينا ما دن يتشيوا دكا نوانا نن حديثي سن إن كنت قبل إنسان أمر ويخرج معناها على أن من شك في شيء تركه ويخرج معناها سي يتشي سي أي أفسر سؤالي أبند أمر يكيني في شيء تك أبند كي شك نحديثي to ka bar shi karka fada wa man hafiza shay'an wa atqanahu jaza lahu an yuhaddisa bi wanda kuma ya kiyaye wani abu ya iya shi daidai to wannan ya halasta gare shi ya karantar wa anal iksara yahmilu al insana ala taqahhum wato shi kuma yawaitawa yana iya kai mutun zuwa ga zamewa da kuskure an yuhaddisa bi kulli ma sami'a min jayyidin wa radhi'in wa ghasin wa thamin kai yaje jin karanta da duk abin da yaji mai kyau da mummuna mai kiba da ramamme wallahu a'lam wannan duka magana Ibn Abdulbar ne ya warware mana wannan shubha insha Allah Allah ya saka mishi alkhairi ya kara mishi rahama wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhalu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisin Muslim daga Abu Huraira kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a yayi shi mutun ƙarya a ce duk abin da yaji sai ya bada labari walau kana madhhabu Umar radiyallahu anhu ما ذكرنا لكانت الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قوله دا أشي ما واتو دا غسكيني وانن شيني مذهب عمر شوى عمر أمذهب شيا شي كد أكرن كد حديثي تو دا مغانا عمر ولا تدام حجة با دو من تاسابا ومغانا رمزان الله صلى الله عليه وسلم سيا أج مغانا عمر أي رؤو دا تمنزان الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاغا تو إما متنبير دا وانن شمبا to wannan kadai ya isa hujja Umar ya faɗi magana kaddara ya faɗa to me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a isar da sakon shi a ga wa mutane sunnar sa a isar da koda aya daya a cikin sakon sa to wannan shine al-mu'tamad shine abin riko ba magana Umar dan Khattab ba in ma da a ce a ƙarshe ga baki daya an kasa samu mata wajihi kenan wa huwa al-qa'il shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake yi naddaral tasma'una naddarallahu abdan sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha wa ballagha Allah ya saka da alkhairi ga mutumin da ya ji zance na ya haddace sannan ya je ba da labari irin yadda yake wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi kuma annabi yace tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum ku tsaya ku saurari hadisan nan nawa sai kuma daliban ku tabi'ai kenan su kuma su saurara daga gare ku sannan daliban tabi'ai atba'u tabi'ina su ma su saurara daga tabi'ai haka dai haka dai haka dai qala abu umar ibn abbar yace alladhi alayhi jama'atul fuqaha jama'atul fuqaha almuslimina wa ulama'ihim abinda malamai suke akai malaman fiqhu na musulmai shine dhammul ikthari yin Allah wadarai da yawaita riwaya duna tafaqquhin ba tare da fahimta ba wala tadabburin ba tare da ganewa ba amma idan mutun zai yawa din ya gane ya fahimta to babu laifi su bukhari su Ahmad ibn Hanbal wadannan al-mukthiruna ne su Abu Huraira su Aisha wadannan duka al-mukthiruna ne amma suna da fiqh sai yace wal mukthiru la yu'manu muwafaqatul kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam riwayatihi amman yu'manu wa amman la yu'manu wanda yake ta yawaita riwaya ba kai ba kindi to ba a taba tsira daga yuwar ya ruwaito wani abu banda ba daidai ba daga wani wanda ba a amince da shi to abinda ake jin tsoro kin wa kana abu qatada ta yaqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu qatada ya kasance yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum ahirdunku wa kasaratul hadisi kar ku dinga yawaita hadisi wa man qala anni fala yaqulanna illa haqqan wanda zai bada labari daga gare ni to kai ya sake fudu komai sai tsantsar gaskiya to wannan hadisi kaga ya nuna cewa abinda ake tsoro shine yawaitawa ba tare da sanin mai mutum yake ba kuma wannan hadisi ne wanda yake ainihin wato kyakkyawa hadisi ne hasan insha Allah malin ya sake cewa wa qala ibn shubruma wa kana ibn shubruma yaqulu aqlilir riwaya tafqa ka karanta riwaya sai ka fahimta wa qala shafiyul asbahi shafiy ibn mate abu usman al asbahi yana cewa la tuftahanna ala hadhihi al ummati la tuf khaza'ina kulli shay'in ana nan wannan al umma ta musulunci za a bude mata taskar kusan komai a wayi gari tana da shi da yawa hatta tuftaha alaihim khaza'inul hadith har sai an bude musu ma taskokin hadisi wa an shu'aib ibn harb daga shu'aib ibn harb ibn salih al-madaini kala yace kunna inda sufyana yawman natadhakaru al-hadith fa qala wa tarana mun kasance tare da sufyan ibn uyayna muna karanta hadisai fa qala sai yace law kana fi hadha al-hadith khairun la naqasa kama yanqus al-khair shi wannan hadisai da ake ta karantawa da riwayar bata kai haka yawa ba yanzu ta ƙara yawa yace ina ganin wannan abu ba al-khairi bane domin da al-khairi ne da raguwa zai dinga yi ba karuwa ba walakinahu sharrun fa arahu yazidu kama yazidu shar ce sharri ne shi sai yake karuwa kamar yadda sharri yake karuwa kamar yadda duk wani abu na sharri yake karuwa wa Hammad ibn Zaid kala li Sufyan shi ma Hammad dan Zaid ce Sufyan ibn Uyayna ya ce mu ya aba Isma'il law kana hadha alhadith khairan lana qasa kama yanqus alkhair wannan hadisai inda alkhairi ne da sun yi karanci kamar yadda alkhairi yake yin karanci wa kana zakariya al-qattan yaqulu zakariya al-qattan yana cewa ra'aytu sufyan ibn uyayna wa qad alja'ahu ashabul hadith ila al-mil al-akhdar wa tarana naga sufyan dan uyayna a makka daliban hadisi sun matsa mishi har sun biyo shi zuwa ila al-mil al-akhdar al-mil al-akhdar shine wato wannan alamar koriya wanda yake tsakanin safa da marwa inda ake yin gudu ake yin safa take cewa al-milul akhdar idan ka je makka inda ake safa da marwa akwai wata alama inda idan ka taho daga safa da ka iso daidai wajen tsakiya shine inda ka ce mahaifin annabi isma'il ta yi gudu din nan ko to kai ma sai ka ruga da gudu a wannan wajen shi yake cewa al-milul akhdar tun da man can akwai wannan alama a wajen wanda yanzu aka sa ta zama wutar lantarki amma green da can kusa da gidan wani cikin manyan sarakunan Banu Umayya ne daga gefe haka kamar yadda al-Fakihan ya kawo a cikin akhbaru Makka to wannan wurin shi ake cewa al-Mil al-Akhdar wannan Sufyan ibn Uyayna ya zauna a Makka to yana daliban hadisi suka biyo shi suna ta takura mai tun daga cikin Ka'aba tun daga cikin Mataf har ya iso nan zai fita daga cikin masallacin sun matsa mai sun uzurta mishi faltafata ilaihim sai juya ya kalle su fa kala yace ma aral ladhi tatlubunahu min alkhair ni fa wannan abin da kuke nema ba alkhairi bane walau kana min alkhairi la naqasa kama yanqusu alkhair da alheri ne da ya ragu kamar yadda yake alheri yana raguwa to kaji yanzu shi ma wannan mallaka ya kawo mana ne dan mu san ga abin da ibnu uyayna ya faɗa kuma to me taujihin sa kada wani ya hujja da shi a ce ai ga wani malamin hadisi ma yana kyama hadisi qala abu umar ibn abdur yace hadha kalamun kharaja ala dajarin wa fihi li ulil ilmi nadhrun shi wannan hadisin ya zo ne a mahallin dajar sun uzurta mai yana cikin kunci ne ya kosa ne ya gaji ne shi sai wannan magana shi ko malamai suna da abun duba tayi da za a fassara hadisin babu da ya ashi wannan magana daga ibnu uyayna kawai a ce eh shikenan hadisai sharri ne alalin shi kanshi malamin hadisi ne mai hadisai da yawa iya rayuwar shi kuma abin da ya karanta ke kamar yanzu ne ka ji wani yayi magana a cikin system din da yake da ji ya ce ai ustazai ba su da kirki kuma shi ba ustazai ne hala wani mutum kwaya ɗaya ne mai rashin kirki ko wani abu ne ya ba shi haushi ko wani surukin shi ne ustazai ya cutar da shi ko gari ya ce ai yan boko kaza ne ai likitoci kaza ne kuma shi ma a cikinsu yake kaga ba za a ɗauki wannan magana kwaya ɗaya shi kenan ta zama hujja da za a yi mashi duka za a yi hukunci duka akan mutane hukunci jama'a dole a nemi mafita yadda za a fassara wannan maganar a keɓance ta da muhalli ko yanayi to amma idan mutum mai neman shubha ne da ya jita sai ya carab ya riƙe kamar yanzu wannan sai wani ya riƙe ta kawai ya ce ai shi kenan gashi ma ai wani babban malami ya ce hadisi ma babu alkhairi a cikinsa a'a za mu ji amsa game da haka qala abu umar hadha kalamun kharaja ala dajrin wa fihi li ulil ilmi nadharun wa qad akhadahu bakr ibn hammad akwai mutum cikin malamai cikin tabi'ai bakr ibn hammad wato bakr ibn hammad ibn sahl kenan wanda ya mutumin maghrib ne ya rasu 296 yana cikin atba'ut tabi'in malami ne cikin malamai ya dauki maganar nan sai ya juya ta zuwa waqi yace walaqad jaffatil aqlamu bil khalqi kullihim laqad jaffatil aqlamu bil khalqi kullihim wa minhum shaqiyyun kha'ibun wa sa'idu tamurru layali bin nufusi sari'atan wa yabda'u rabbi khalqahu wa yu'idu wa yubdi'u rabbi khalqahu wa yu'idu ara alkhayra fid dunya yaqillu kathiruhu wa yanqusu naqsan wal hadithu yazidu falau kana khayran qalla khal khayri kullihi wa ahsabu anna al khayra minhu ba'idu wal ibnu ma'inin fir rijali maqalatun sayus'alu anha wal maliku shahidu fa in yaku haqqan qawluhu fa huwa ghaibatun wa in yaku zuran fal qisasu shadidu wa kullu shayatin al ibadi da'ifatun wa shaytanu ashabi al hadith maridu yace laqad jaffatil aqlamu bil khalqi kullihi dukkanin halittu an riga an rubuta kaddarar su alqalamin rubutun ya riga ya bushe faminhum shaqiyyun kha'ibun wa sa'id wanda ka gani a duniya ko dai shaqi wanda zai tike zuwa ga wuta ko kuma sa'idi wanda zai tike zuwa ga aljanna Allah ka sa mu na cikin aljanna mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi Allah ka kare mu daga wuta da bala'inta yace tamurru layali yau da gobe dararraki suna wucewa bin nufusi ana ta mutuwa sari'atan a gurguje ana ta rayuwa ana mutuwa wa yubdi'u rabbi khalqahu wa yu'idu ubangiji na shike farar da halitta ya halicci wanda yaso wa yu'idu kuma ya kashe shi ya maida shi wurin Allah aral khaira fid dunya yaqillu kathiru naga duk wani abu na alkhairi a duniya zaka ga yayi kadan ilimi yayi kadan wato hankali yayi kadan mutunci yana yin kadan duk wani abu na alkhairi kullun raguwa yake, yace ya illu kasiru wayan qusu na kasar, zaka ga na kasa na auka mushi, wal hadithu yazidu, amma harka hadisi sai karuwa ta gita yi. Sai ce falau kana khairan, inda da gaske shi ma alkhairi ne, kalla to da yayi ta kain karanci, kal khairu kullihi, kaman dukkanin alkhairi. Yace wa ahsabu, ina ganin fa annal khaira minhu ba'idu, al'amarin alkhairi yayi nisa daga barin hadisi. Wal ibn ma'in fi rijali maqalatu, yace ya haya dan ma'in yana da zantuttuka da yayi akan mazaje, wani mutumin banza ne, wani mutumin banza ne, wani dujalli, wani da'ifi ne, yace sayus'alu anha, wallahi sai an tambaye shi game da waɗannan maganganu. Wal maliku shahidu, a gaban Allah madaukakin sarki. Fa in yaku haqqan, idan abin da ya faɗa gaskiya ne, qauluhu abin da ya faɗa gaskiya ne, fa huwa ghaibatun, to ai gulmace yake, tunda mutanen da yake cewa masu rauni ne ba su iya ba, ba sa nan a san da yake yin faɗan, yake yi magana ya faɗa aibin su alhalin ba sa nan. Wa in yaku zuran, idan ko ƙarya ya musu, ya girbi ƙarya ne ya faɗa, mawaƙin nan yace fal qisasu shadidu, to faqad bahatahum kin, wato qisasin da za a yi mai, abinda za a cira na haƙƙin su a wurin shi ya fi tsanani idan ƙarya ya musu. Wa kullu shayatin al-ibadu da'ifatu, duk shaidanu da suke bin bayi, shaidanu halittu ne masu rauni. Wa shaitanu ashabil hadithi maridu, amma din aka ce maka mutum malamin hadisi ne, za ka ga shaidanin shi hatsabibi, za ka ga hatsibiwancin shi yayi yawa. Aji wani zance kuma. Qala Abu Umar, qad radda hadha al-qawla ala Bakr ibn Hammad jama'atun nazman, yace wannan magana da wannan mutumi yayi a cikin baiti daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai, sai da malamai suka mai raddi mai yawa, raddi mabambanta a waƙe kamar yadda ya waƙe. Fa min dalika ma jaa, daga ciki ga raddin da aka mushi. An maslamata bin al-Qasim qala zakartu abul asba'i abd as-salam ibn yazid ibn giyas al-ashbili rafiqi abiyat bakr ibn hammad hadi. Malam maslamata bin al-Qasim yace da ni da abokina da muka dinga tafiye tafiyen neman ilimi a can kasar wato Andalus din, wani mutum mai suna Abdul Salam ibn Yazid ibn Riyath al-Ishbili, mutumin Ishbiliya, da na karanta mishi waɗannan baitoci nace ka ji abin da mutumin ne yake faɗa kaza 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 kaza. Wa nahnu fil masjid al-haram, muna masallacin Ka'aba, mun je ƙasar Makka. Wa sa'altuhu ar-radd alayhi, nace me zai hana ka mai da martani. Fa aradahu bi shi'rin awwalu, sai ya mishi doguwar kasida gata nan wajen baiti 30 da wani abu. Yace a ciki yace tabaraka man la ya'lamul ghaiba ghayru, sarki ya tabbata ga Allah wanda bai san ba, wanda ya san gaibu sai shi. Wannan abin da mutumin da yake faɗa gaibu ne, shiga cikin haƙƙin Allah ne. Wa man alhamdulillah waman bashtuhu bil mu'tadin shadidu, sarki ya tabbata ga Allah wanda kamun da yake yi ma masu wuce iyaka kamu ne mai tsanani. Wato ya fara da bara'atul istihlal, wannan abin da magana na da mutumin nan ya faɗa shaci faɗi ne, shiga cikin gaibu ne. To ana tuna mai cewa ya san girman Allah, Allah wanda yake kama masu shaci faɗi kamu mai tsanani. Ta'arrata ya Bakr ibn Hammad khuttatan bi amsalha fi an-nas shabun shabun walidu, ta'arrata ya Bakr ibn Hammad khuttatan, ce kai Bakr dan Hammad ka bujiro da wani tsarin zance. Bi amsalha fi an-nas shabun walidi, shabun walidu wanda zance ne irin wanda wato yaro kankani yake faɗa shi, wannan zance ne kake yi na yara wanda za su faɗi magana babu hujja, su faɗa yadda ran su yi su kawai. Taqulu bi anna al-khayra qalla kathiruhu wa akhbartana anna al-hadith yazid, kai ne zaka gaya mana cewa wai al-khayri kullun yana karanta amma shi hadisi yana ta karuwa. Wa sayyartahu izzada sharran, kace to tunda yana karuwa wai sharri ne. Wa qama fi damirika anna al-khayra minhu ba'id, kuma wai kace wai kai ka kudurci cewa wai al-khayri yayi nisa daga hadisi. Falam ta'ti min fihi al-haqqa id qulta fihi ma bihi fi sabili salihina tahid, to ka sani cewa baka faɗi gaskiya ba a zancanka game da hadisi ka karkace daga hanyar mutanen kirki wa mazala za qismaini haqqan wa batilan yace kuma dama ba a gushe ba wato irin wannan zance da mutane suke yi kala biyu ne duk zance da mutane suke kala biyu ne akwai gaskiya akwai barna fa hadha khalaqilun wa dhaka quyudu zance na alkhairi shi yana nan kamar zinariya khalaqil jam'u khalkhali munduwa na zinariya wa dhaka shi kuma wancan dayan quyudu wato shi kuma sasari ne wato abun da za a saka a hannu ko kafa iri biyu ne wani ya saka wata ta saka munduwa na gayu shine alkhairin kenan wani kuma a saka mishi anka ta gidan yayi shine yace fa hadha khalaqil shi haqqan din kamar munduwa ce ta mata wanda ake gayu da ita wa zaka shi kuma dayan kuyudu wa za madhhabun mahdun wa zaka wa zalika anikun wa za waraqun safin wa zaka hadidu yace wa za kaga wannan na farkon shi khalaqil zahabun zinariya ne mahadun tsantsagaryarta wa zalika anikun wancan kuma bakin karfe ne wato wancan barnab bakin karfe ne wa za shi kuma wannan ko kuma shi wannan mai kyan waraqun safin azurfa ce lafiyayya wa zaka hadidu wancan kuma karfe 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 ne ake saka ake yin ainihin wato mai sunan shi ake yin anka da shi ko dai karfe baki hadidu ko aniku karfe irin na brass wa hadha athirun fil anami mu'azzamu wa dhaka qaridun fil bilad shari wannan da kake ki malamin hadisi zaka ga athirun abun nema ne abun so ne a cikin mutane mu'azzamun abun girmamawa wa dhaka wancan da kake magana irin naku na ƙarya na shirme yace shi kuma qaridun fil bilad abun korewa ne a cikin mutane cikin kasashe sharidu wanda yake ta galantoyi bai san inda zashi ba fa zammuka hadha fil maqali mudhammim mudhammam sadaka zargin da kai wa hadisi shi zargin shine abin zargi fa zammuka hadha fil fi'ali hamid abinda in kuma ka zargi barna shine zai zama abin anyaba maka wa alzamta hadha dhanba za kamu'aqibi dhabba'a bi dhanbin fa qara fatu usul kana zargin malaman hadisi da zunubin da ba nasu ba zaka wa zammuka alzamta hadha dhanbu wa alzamta hadha dhanba za ka ba ma wannan laifin wancan ka ba wa malami laifin jahilai kamu aqibin ziba'in kaman kana yuma wato wasu bareyi uquba bi dhanbin da wani zunubi wanda ƙara fatu usudu wanda zakuna ne suka yi wato wanda yi laifi daban wanda kake yi wa hukunci daban wa hal darra ahraran afwan kiraman a izzatan idza jawaratuhum fil badiyyi abidu yace yanzu nan ƴaƴa mutanen kirki masu karamci masu daraja shin yana zama laifi a gare su saboda a kusa da su a makwancan su akwai wasu bayi ba laifi bane yace walau lal hadithul muhtawi sunan al huda laqumta ala ra'sid dalali kai din da kake magana laqamat ala ra'sil bilad ka sani da ba dan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke dauke da sunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba laqamat ala ra'sid dalali bunud da an samu maganganu masu ƙarfi waɗanda za su kafa ƙarya da ɓata ta samu ainihin wato ta goma shi wa qawlu rasulillahi yu'rafu hadduhu falaysa lahu inda riwati mazid zancan annabi sallallahu alaihi wasallam abu malamai sun san shi sun san iyakar shi ba wani abu da yake karuwa a cikin shi yana nan yadda yake intact saboda sun san iyakar su masu riwaya wa ma kana min ifkin wa zurin fa innahu ka iddati ramlin tahtawihi ka iddati ramlin tahtawihi zurudu yace wanda kuma yake na ƙarya ko na kuskure to ka sani ka iddati ramlin yadda ka san taran yashi ne tahtawihi zuruduwan da aka zuba a cikin buhunhuna yashi ne a cikin buhu babu komai a cikin sa walaysa lahu haddun wa fi kulli sa'atin yazidu jadidan yaqtadihi jadidu to ƙarya ita ce wadda take ba ta da iyaka kullun zata danga karuwa tana ƙara ainihin tumbatsa wal ibn ma'inin fil ladhi qala uswatu wannan zancen da ibn ma'in akan masu riwaya da kake zargin shi akai to yana da magabata da yayi koyi da su lahu fihi qala uswatun wa ra'ayun musibul lisawabi sadidu kuma akwai hujja wacce ta dace da daidai shi yasa yake fadin haka wa akhbara bihi ya'la ya'lil wa akhbir bihi yu'lil ilaha mahallahu wa yunziluhu fil khuldi haythu yurid kuma in Allah ya so abinda za a bada labari game da ibn ma'in shine ai fatan ubangiji ya daukaka matsayin shi ranar alkiyama kuma ya bashi masauki a aljanna gidan tabbata yunadilu an qaulin nabiyyi wa yatrudu al-abatila an akhwadhihi wa yazud saboda aikin da yi shine yayi gwagwarmaya ne dan kare hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kore masa zance mafi na barna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa jullatu ahli al-ilmi qalu bi qawli ba shi irin wannan magana shi kadai dukkanin malamai na hadisi suna fadan irin maganar shi wama hiya fi shay'in atahu faridu ba wai abu ne wanda shi kadai yayi ba malaman hadisi kafin shi da bayan shi sun yi magana akan mazaji wa qulta wa laysa as-sidqu minka sajiyatu ka fadi magana kuma kai ba a san ka matsayin mutum ne gaskiya ba ba dabi'a ka bace gaskiya da kace wa shaytanu ashabi al-hadisi maridu wai malaman hadisi suna da wani hatsadibin shaytani wanda baya jin magana wa man nasu illa thnani barrun wa fajirun fa qawluka fi sublis sawabi huyudi hayud yace su mutane iri biyu ne akwai mutumin kirki akwai mutumin banza saboda haka maganar ka ta karkata ta bar tafarkin daidai wa kullu hadith sayyid wa kullu hadithiyin ta'azzara bittuqa fa dhaka mru'un inda al-ilahi sa'id duk wani mai harka hadisi wanda yayi kwarjalle da jin tsoron Allah to zaka tarar wannan mutumi a wurin Allah to mai tsira ne insha Allah walau lam yaqum ahlul hadith bi dinina faman kana yarwi ilmuhu wa yufi da malaman hadisi ba su tsaya sun gyara addini ba wane ne zai ruwaito ilimi wanda za a amfana da shi da ba a samu ba humu warathu ilman nubuwati wahtawu min alfadl ma anhu al-anamu hukumu su malaman hadisi su suka gado mana ilimin annabta suka ruwaito shi suka tattara shi suka tattara falalar da sauran mutane suka yi barci ba su samu ba wa hum kama sabiha duja yuta dabihim su kaman fitilu ne a cikin duhu wanda ake bin sa a shari'a wa ma lahum ba'dal mamati khamud kuma ko sun mutu labarin su baya karewa ko sun mutu ana ci gaba da ambaton su alayka ibn riyafin luzuma sabilo ina horanka ya kai wato wannan mutumi mai suna Bakar ibn Hammad ina horanka da ka bi tafarkin malaman hadisi fa haluhum inda ilahi hamidu domin tafarkin da suke a gurin Allah madaukakin sarki to abin yabawa ne kaji amsar da aka bashi ɗaya daga cikin amsoshin wa qala abu ali ibn malula al-qayrawani yu'arid bakr ibn hammad shi ma wannan ya bashi amsa da cewa wal ibn ma'inin fi rijali maqalatun taqaddamahu fiha sharikun wa malik ibnu ma'inin da kake zagi cewa yayi magana game da mazaje to ka sani sharik ibnu abdullahi al-qadi ya riga shi malik ibn anas ya riga shi su ma sun fada fa in yakuma qala hu sahlan wa wasi'an saboda ai shi wancan mutumin ba maliki ne sai aka mamme da martani da abin da ya yarda da shi idan su abin da suka fada ya halasta gare su kuma suna da damar fadan haka faqad sahulat ibn al-ma'in al-masalik faqad sahalat ibn al-ma'in al-masalik to shi ma ya halasta gare shi wa in yaku zuran minhum aw namimatan idan ku kana ganin saban Allah ne suka yi su kuma annamimanci ne kuma minhum fil qawli illa musharik shi ba kowa bane illa yayi tarayya da su a cikin irin maganar su irin maganar su ce ya fada ba wata sabon magana bace ya kawo daga wani waje wanda ainihin wato ba a sani ba ko ba a taba ji ba to gaji wannan mutum ya zawo kanshi ga yana ana taimin mashi da martani ba ji ba gani ina ganin bari mu saurara ana insha Allah wa mu aika da wato mu yi ta'aziyya farko ga malam abin nan wato Sheikh Idris Adam Kumbashi wanda dattijan malami ne cikin malaman garin nan yana ma cikin malaman da suka karantar da malamin mu Usmanu Albani namu magargayi to je Allah ya mashi rasuwa shine limamin wancan masallaci na dan magaji na Juma'a ya dade bai da lafiya gaskiya yayi shekaru yana kwance a gida ba shi da lafiya ba san wasu ba za su san shi ba amma jiya Allah ya mashi rasuwa an kuma mai jana'iza muna mashi addu'a ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya mashi rahama Allah ya sa mutuwa ta zama hutu gare shi Allah kuma ya sa jinya wanda yayi na shekaru ta zama kafara a gare shi Allah kuma ya ba iyalan shi hakuri da juriya ya kuma shirye su a bayan sa ya rike masa bayan sa da kuma haƙila yau muna ta'aziyya ga wasu ƴan uwa cikin mutanen garin nan namu na Zaria iyalan wani direba daga makarantar Ibu Zaria wanda suka tafi ƙasar Jos a shekaran jiya domin yin biki shi da iyalansa da matan shi da ƴaƴan shi da danginsa su wajen mutum 30 suka ratsa ƙasashen waɗannan baƙaƙen arna marasa mutunci a yankin Mangu daga tambaya ina ne ƙauyen da za su je wasu ƴan ta'adda suka auka musu suka yi ta ƙona mota suka yi ta sararsu da makamai suka kashe mutane da yawa ina jin wanda suka tsira wasu ƴan tsararru ne a cikin mutum 31 nan ba su kai mutum 10 ba wanda suka tsira suna nan su ma ana ta musu jinya to muna musu ta'aziyya ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya sa su yi shahada sannan kuma muna ainihin yin Allah wadarai da wannan mummunan aiki irin aikin da waɗannan kafirai marasa mutunci suka daɗe suna yi kuma wannan yana nuni zuwa ga lallai akwai aiki akan gwamnatocinmu saboda waɗannan kafirai na wannan yanki sun mai da wannan abin ya zama ɗabi'a ga magari ta yau da kullum babu dama su ga baƙi musulmai Hausawa ko Fulani ko makamantansu ba sai ko za su auka musu da sara da suka da kisa kuma saboda sun yi ɗaya sun yi biyu sun yi biyar sun yi goma shikenan ya zama ta'ada gare su sai dai a yi ta yin Allah wadare a yi ta yin surutai a yi ta ba da press release a nuna cewa gayi nan an kama wanda suka yi abin shikenan ba za ka sake jin labarin kwanakin baya can an kashe wasu a Edo an kashe a nan wannan yankin an kashe babban soja ba wani wanda yake cewa General Ali ne ko wani alkali an kashe wasu ɗan maulidi an tare su an yi kaza Allah ya saka wa Irfa'i da alkhairi ba dan ya mutu ba gwamnan Kaduna na da Mal Nasir Irfa'i lokacin da mutanen gwanin gora su ma arna ne a nan kan hanya Abuja da ka fita garin Kaduna suka matsa wa mutane masu bin hanyar zaka taho a kan hanya baka san hawa baka san sauka ba suna rigima da wasu makwabtansu su zo kawai su auka kan titi su tsare su ta kashe mutane tunda Mal Nasir Irfa'i zo ta na yayi wani media chat a media chat da yayi wani ya bugo waya ya ankara da shi akan wannan magana a wurin yayi rantsuwa da Allah ya ce to an daina ki kuma ya tashi ya je garin ya zaunar da manyan dattawan garin ya musu kashedi cewa duk ran da wasu matasa a garin nan suka sake fitowa suka yi wannan ta'adda to garin nan ya tashi kenan gaba daya kuma tun daga ranar hayo ba a sake ba to ubangiji Allah ya tsare mana rayukan mu Allah kuma ya sa a samu shugabanni wanda za su zama suna da irin wannan wato azamar da haka wajibi ne a kira zuwa ga shugabanni su tsoron Allah su kiyaye rayukan mutane da dukiyoyinsu wajibi ne ga shugabanni da suke da wakilci a wannan harka mun ga suna ta fitowa suna ta Allah wadare to dole abin ya wuce matsayin Allah wadare dole su bi haƙƙi dan a daina irin wannan ainihin wato kisa na rashin imani idan ka ga bidiyon gruesome ba za ka iya ci gaba da kallawa daidai magariba ne suka tsaye da su suka kunna wa motar Abu ba mota da rubutun jami'a daga cikin ayyukan TED Fund za ku ce wai kamar yadda shi ciyaman ɗaukar gwamnati ya faɗa wai an zata ƴan ta'addin ƴan ta'adda da motar gwamnati wani ne iskanci ne wannan kuma an ce shi kanshi gwamnan Plateau ɗin ɗan garin ne dama za ka ga mutane suna ta comment akan cewa ai wannan abin da ya samu aka ji labari saboda baƙi ne amma abin da suke yi wa mutane kenan kawai wannan yankin
inda mu ma ƴan ta'adda ne irin su mu musulmai sai mu ma yanzu kawai mu fara kashe arna da inda suke amma ba za mu yi haka ba ba daidai bane amma wajibi ne hukumomi su dauki mataki domin wata rana za a kai ga irin haka a da can ma an yi yanzu ma saboda wa'azi ne da malamai kullun suke yi da nasihohi tunda mu musulmai muna da malamai muna masu mana nasiha kullun har mutane suka yi hankalin daina daukar fansa amma wallahi ina tabbatar muku da irin shekarun baya ne da yanzu wani labari ake a Sabon Gari tunda yan Sabon Gari ne ƴan can Basawa ne ina ji aka ce ku to da yanzu wani labari ake da yanzu ta kila garin nan shi ma an saka mishi kafi an ce a daina fita Allah ya kyauta Allah ya tsare mu Allah ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi